أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 20 شعبان شكرا تدبو دليل 45 هجرية وان دي داتي دي دواتن اوكو شكرا تدبو بيد 24 ميلادية زم ci gaba da karatun littafin mai albarka sunan na al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 86 zan mu tashi ina ga babu na 175 a nuskha ta babu rajulu ya tamidu fi salati ala asan shine go baban dake bayanin mutun ya dogara cikin sallah akan wata sanda akan wata sanda hadisi na 944 الإمام كتي واحد دسنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابسي أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت ركا ناغباتو غركا فقال لي بعض أصحابي سيوسترق تكين متانينا سكتي من أبو كينا هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شنكنا دبكاتا زوا غواني متن تكين صحابان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيتي قلت هنا تمس غنيمة أي ونن غنيمة متهمة أنا إنا دبكاتا yace fa da fa ana ila wabisa sai muka zabura muka kai wajen wabisa qultu li sahibi sai nace ma abokin nawa nabda ufanan zur ila dallihi muhara mukalli zuwa ga shirye shi da yanayin shi fa iza alaihi kamar yanayin shi na jikin shi dan komai ya kasance za su wajen malami ne hatta da siffa shi da shiga shi ta kasance musu wa'azi yace fa iza alaihi kalan suwatun sai mu gan shi gashi da hulla yace laqiyatun bi zati uzunai izatu uzunai wadda take laqiya dan fararawa da ta dan fari akan shi zatu uzunai ma abuciyar kunne guda biyu wa barnusu khuzin da kuma barmushi ya riga ta gashi wadda aka yi ta da gashi yace agbara wadda ta yi kura kura wa iza huwa mu'tamidun ala asan fi salati sai gashi ya dogara akan wata sanda a cikin sallar shi fa kunna ba'da an sallamna sai muka ce bayan mun sallame mun mushi sallama فقال سيتي حدثني حدثتني ام قيس بنت مهسن ام قيس بنت مهسن تابا ملاباري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسنى cewa manzon Allah صلى الله عليه وسلم lokacin da yayi shekaru a matsayin shi na sahabun annabi صلى الله عليه وسلم suka taho babbar tuhufa da garar da zai ba su shine hadisi na annabi alayhi salatu wasalam yace wa hamala lahama da kuma nama ya dauke shi ma'ana ya girma nama ya dauke shi ittakhadha amudan sai ya duki wani gimshiki ko kuma udan a wata ruwaya ruwaya kuma aka sa udan ko amudan amudan sai ya riki gimshiki akwai ruwaya nuskha yake cewa ittakhadha udan sai ya riki wani ici fi musallahu a cikin wannan kin shi gurin sallar shi ya atamidu alai wanda yake jingina a jikin shi lokacin da zai yi sallah annabi alayhi salatu wassalam nan da yake cewa hamalahu laham eh yana nahin da ufa waka sura laham yayi rauni nama ya dan mushi abin nan ya dan mushi yawa saboda lu shekarun shi sun tahi fihi jawazul itmadu alal amudi wal asa wa nahuha yace cikin wannan hadisi mun fahimci halaccin jingina jikin wani gimshiki ko kuma sanda ko makamancin sa amma yace da kaidin cewa inda uzurin da aka ambata shine girma da tsuha da kuma yawan naman jiki kuma wannan yana zawwa mutunan da ke da rauni da rishin lahiya duka suna shiga kalkashi suna da uzurin da zasu iya haka shaukani a cikin naulul awdar yake cewa jama'a da dama cikin malamai sun tahi akan cewa duk wanda ya buƙaci zuwa ya jingina zuwa ga wani abu ko wata yar sanda ko wata katanga ya jingina ko ya karkata zuwa gare ta cikin sallah cikin dabarashi ya halitta a gare shi in haka matukar akwai uzuri waje zama jama'atun jama'a da dama suka yanke shi sa malami a hadari mu ga yayi baban wannan baban al-itimari fi salah jingino arba'u halat halaye guda hudu salatul kaza al-julus bi ghairi istina summa al-julus bi istina summa al-qiyam bi ghairi istina summa al-qiyam bi istinadi wannan hadisin ne yace minhum mutawalli wal azri yace malaman shafi'i sun tabbatar da cewa wajibi ne ma yin tsayi wajibi ne yin tsayuwa da kuma bai halitta mutum ya zamana matukar yana da iko yayi tsaye tare da jingina mun gani kamar da mai ahadari ya fada in dai zai iya tsayuwa ya samu wani abu ya jingina yayi tsayan to bai halitta bai yi sallah a zamani daga cikin su akwai al-mutawalli da azru'i kaza qala bil luzum haka ibnu qudama yace wajibi ne qadi husaini daga cikin malaman shafi'i yake cewa la yarzamu zalika batilus bane ya halitta ya iya zama zancan halacci yake suke sabani akai kullu sai nake cewa inji shi malam mai sharhi kad sabata ijma'u sahaba ya tabbata sahabbai sun jingina Allah ya rada su masu yawa akan sanda cikin sallah ta tarawihi amma Malik ya yi ruwaya daga cikin muwaddakin shi daga Sa'ib ibn Yazid yake cewa Amar Umar ibn Ubay ibn Ka'ab tamiman daddari Umar ya umarci Ubay ibn Ka'ab tamimud dari su yi tsaye cikin sallah cikin Ramadan da raka'a 11 sai mai karatun ya kasance yana karanta al-ma'in surorin da ake cewa al-ma'in har sai da ya kasance wasu suna jingina akan sanda saboda tsawon tsayuwa saboda tsayuwan tsayuwa shine kaga suna jingina a cikin sallar nafila zan mu ga bayanin can gaba babu na 176 al-imam yake cewa babu nahyi anil kalami fi salah baban da ke bayanin hani game da yin zance cikin sallah hadisi na 945 shi ma mun kusa mu kai hadisi na 1000 mu bada abin nan sanadin shi da ijaza wanda busu amshi na Bukhari ba ko ba a rubuta masa ba na so in zo da sunan manta an mun huta sai mutun ya ratsa ya amsa al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Isa akhbarana Hushaym anba'ana Isma'il ibn Abi Khalid an al-Harith ibn Shubayl an Abi Amr Shaybani an Zaid ibn Arqam yace kana ahaduna yukallimu ar-rajula ila jambihi fi salah mutun daga cikin mu ya kasance yana hira da abokin shi cikin sallah fa nazala sai Allah ya sauko qumul lillahi qanitin ku yi tsaye ga Allah kuna masu biyayya yace fa umirna bi sukuti aka umarce mu da ni shuru wa nuhina alil kalami aka hana mu ga yin zance ma'ana cikin sallah yake ni wannan Zainuddin al-Iraqi ya faɗa cikin sharhin Tirmizi wanda Ibn al-Arab ya ambata cewa al-qunut yana zawwa da ma'anoni guda 10 wanda ya nazama su cikin baiti mun gansu kuma na saba katari nan kusa da muka yi darasin Bukhari na rana ta yau ne ina ko na satin da ya wuce wa lafzul qunut aidu ma'anihi tajid mazidan ala asharati ma'anin mardiya du'a'un khushu'un wal ibaratu da'atun iqamatuha iqranan bil ubudiyya sukutun salatun wal qiyamu wa duluhu kazaka dawamu da'atu rabihul fi wannan sune ma'anoni guda 10 da wannan al-qunut yake zawwa da su wannan hadisin kuma dalili ne akan cewa yin zance cikin sallah haramun ne dalilin wannan hadisi shi yasa Hafiz Ibn Hajar ke cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ne ga mai wanda yake da sani haramci yayi zance cikin sallah da gangan ba tare da zance na gyaran sallah ba ko kuma tsawo ya tsamo da wani musulmi wani abu wanda yake batacce ko wani musulmi malamai sun yi sabani kuma game da wanda yake mai mantuwa ne da wanda ya jahilci abun suka ce kadan daga cikin zance bai bata sallah wanda suka bata ta mutlakan sune malaman Hanafiya sun yi hujja da kamar yadda wanda ya zo a kan halshen shi ba tare da ya sani ba tare da gangan ba in na gyaran sallah ne ya gyara ga liman kinshi babu lahi ko kuma dan tsara tsamo wani musulmi da zai shiga cikin halaka a cikin sallah sai yayi magana wannan bai bata mishi sallah ko kuma yan maliman kinshi gyara ko kuma yayi tasbihi ko ya mai da sallama ko ya amsa kira na ma'aihin shi ko aka tilasta shi akan magana ko kuma yayi kuskanci da wani abu kamar yan tabawa cikin dukkan wannan malamai sun yi sabani shin huda bayanin su cikin littattafan fiqh babu na gaba babu na 174 al-imam yake cewa babun fi salatil qa'idi baban da ke bayani cikin sallar mai zama hadisi na 946 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Qudamah ibn A'ayn akhbarana Jarir an Mansur an Hilal yani ibn Jassaf an Abi Yahya an Abdullah ibn Amr yake cewa hadistu an bani labari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yana cewa salatul rajul qa'idun nisfus salat sallan mutun azamne rabin sallah ce yace fa ataitu husayn zo mishi fa yutu yusalli jalisan na same shi yana sallah azamne fa wada'atu yadi ala ra'sina aza hannuna abu sakaina ma'ana litta'ajjub dan mamaki ya aza hannun shi bisa kan shi abun mamaki annabi yace sallar mutun a tsaye rabi ne ga wanda yayi ta azamne kuma na tarro shi yana sallah azamne shine ya cika da mamaki fa kala malaka ya abdullahi ibn amri yace me yasa mai ka ya kai abdullahi ibn amri naga haka na duwar hannu bisa kai dan mamaki qulta sai nace hadisto an bani labari ne ya rasulullahi ya ma'aikin allah annaka qulta kai ka ce salatul rajul qa'idun nisfus salah sallan mutun azamne rabin sallah ne wa anta tusalli qa'idan sai ga kana same ka kana sallah azamne shine abin ya bani mamaki kala ajal sai annabi yace eh haka ne na hadu wannan magana walakin ni lastu ka ahadin minkum sai dai ni ba kamar ku bane mana khususiyya ce a cikin wannan baban nake da nan da yake cewa al-imamu an-nawawi sai yake cewa da yace ni ba kamar ku bane yace malaman shafi'iyya sun tayi akan cewa wannan khususiyya ce ta annabi alaihi salatu wassalam nafila shi azamne da a tsaye ladan shi duka ɗaya ne shi wannan kuma dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa wanda an san su a cikin littattafai qadi iyad yake cewa ma'anar shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya samu gajiya da kuma wahala saboda mutane sun ba yana kula da sha'ani na jama'a da kuma alƙalanci na jama'a shine shugaba to sai ya zama dan yayi sallah a zamane ba za a ce ba ta rage mishi ladan shi na tsayuwa yace la uzra lahu wannan shine kalamin qadi amma yace wannan mai rauni ne ko kuma mu ce magana ce da ba a amsa ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kana ma'zuran fasawabuhu aidun kamil wannan ai uzuri ne ya kawo idan ya kasance annabi yana da uzuri ne to ladan shi cikakke ne babu magana khususiyya in dai har da uzuri ne in kuma yana da iko akan tsayuwa to wannan kawo mai uzuri ne falayu kafi takhsisi babu wani takhsis anan gurin yace falayu sun ala hadha taqdir anan gurin ba za a ce ba ni ba kamar ku bane in har gajiya ce ta kawo wannan daidai kin wannan magana shine dai kawo mu ce kamar yadda malamai suka ce inna nafilata usasam qa'idan ma'al qudrati ala alqiyami nafila ta annabi alayhi salatu wassalam a zamane koda yana da ikon a tsaye ladan ta kamar lada na tsaye ne kuma wannan ke banta ce Allah ya bashi madaukin sarki wannan yace ita ce magana kawai nan da yake cewa wasalatuhu sai hadisi na 947 al-imam yake cewa haddathana musaddad akhbarana ya hayya an husayn al-muallim an abdullah ibn burayda an imran ibn husayn annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an salatul rajul qa'idan gami da sallan mutun a zamane fa qala sai yake cewa salatuhu qa'iman afdalu min salatihi qa'idan sallashi a tsaye tahi gami da sallashi a zamane wa salatuhu qa'idan sallashi kuma a zamane ala nisfu min salatihi qa'iman rabbun sallashi ce a tsaye wa salatuhu na'iman sallashi yana cikin barci ma'ana yana kwance ala nisfu min salatihi qa'idan tana rabbun sallashi yana zamane wannan shine abin da ya fada nan gurin sai alima akwai magana kalkashin hadisin nan al-imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala yake cewa ban taba jin wani bayan da ya fadi game da ruwaya wannan hadisi ban harato ga ɗaya ba kowa cikin malaman da yace ya halitta mutun yayi sallar nafila a kwance ba ma a zamanin ba kuma a kwance yace a cikin hadisin wannan ban taba ganin wanda ya tahi kan haka ba idan wannan lafazin ya inganta daga annabi shi ya fada cewa sallar wanda ya kwance rabin wanda ya azamna ce daga annabi ya tabbata ba magana bace ta wani marawaici yayi kuskure ya idrajin ta to kiyasi ne akan wanda yake zamana ko kuma an yi itibarin cewa in dai bai da lahiya ne wanda bai da lahiya in bai da iko akan zaman shine za a ce haka to amma kuma shi ma inda magana take in bai da iko ai ba an ce rabin wanda ya tsaye bace inda bai da iko ne yake nafilar shi a kwance ladan shi daidai ne ba zancan rabi a ƙarshe dai al-imam al-hafiz ibnu battal yake cewa wa amma qauluhu amma fada shi da yake cewa sallar wanda ya salla a kwance rabin ladan wanda ya azamna ne wannan bai ma'anar shi bata inganta ba a wajen malamai ko daya yace dan sun yi ijma'i akan cewa nafila bai halitta mutun yana da ikon zama yana da ikon tsayuwa ba yayi ta a kwance rika yin ima'i da nuni inda wannan ta samu dama kai ragwajin mutane sun samu dalili sai zamana sallar nafila kullun a kwance ka rika yin ta a gado sai kai raka'a wajen 20 ma kullun tunda a kwance ne yace wa qala inna ma dakhala alwahmu naqil alhadith yace kuskure ya zo ne daga wanda ya ciro hadisin nan kawai wato akaba sai aka biyo bayan shi aka mishi gyara akan cewa iraki yana cewa amma khattabi da ibnu battal suke cewa tadawu mutaji al-qadiri yin nafila ce ga wanda yake da iko a yake da iko magana sa abin mayarwa ce dan cikin mazhabin shafi'iyya huska bi ce cewa as-siha wa indal malikiyya a wajen tana da inganci amma a wajen malaman malikiyya suka ce huska ita ce guda uku kamar da qadi iyad ya kawo a cikin ikmalul mu'lim yace na farko halacci cewa ya halitta mutlaqan wasu kuma suka ce sai in da tilas ne bai da dama wasu suka ce yana da zabi li sahihi wal marid ga mara lahiya da mai lahiya yayi a kwancin tirmizi ya rawaito bayan ya rawaito hadisin daga hasan al-busri yace a cikin shi akwai halaccin yud'a ma a hazal khilaf al-qadim tirmizi ya kawo sabanin malamai kenan ba za a ce ba magana su abin mayarwa ce dibi yake cewa shin ya halitta mutun yayi sallar nafila a kwance duk da yana da ikon zama ko tsayuwa yace sai wasu suka tai akan cewa ba halaka bane ba zai yi ba wasu suka tai akan cewa ya halitta yana da ladan rabin ladan wanda ya zamana ita ce maganar Hasan al-Basri kuma ita ce maganar mafi inganci wal aula li subuti fi sunna kuma hidacewa dan saboda tabbatuwar shi a sunna sai malam yake cewa man zahaba ila al-jawaz huwa al-haqq yace wanda ya tai akan halacci ita ce magana ta gaskiya wa huwa zahirun min alhadisi, shine zahirin hadisi, saboda wancan da yake cewa kan mu rudu da maganar magabata ko malamai akan hadisi kan cewa kuskure ne daga wanda ya nakalto magana, wannan magana ce da awaci bai kawo mu dalili ba cikin ilimin ilal, in ka ce wane yayi kuskure wajen hikaito hadisin nan sai ka ka dalilai, no ba a samu dalilan da suka nuna cewa ba marawaici yayi kuskure. In ku a cikin hadisi muka dauki wannan dama, duk wanda ya ga cewa wannan abin kamar bai dace ba, kawai nasaba ma marawaici kuskure da sai a rushe duk sunnan ma'aiki masu yawa. Duk wanda ya ga abin da ya ga wannan abin kamar bai dace ba a mazhabin shi ko a fahimtar shi, kawai ce kuskuren marawaici ne, ba hadisan da za a bari. Kowa in ya ga abin da bai mishi ba ya ce kawai kuskuren marawaici ne. Ni an ashaukani a cikin Nailul Awda yake cewa malamai sun yi sabani masu sharhin hadisi, cikin sharhin hadisin nan suka ce an dauke shi ne akan nafila ko kuma akan sallah ta farilla ga wanda yake da wanda bai yada iko. Khattabi ya dauke shi akan nabiyin amma magana ce mai rauni, saboda mai rallahiya farilla shi ita ce yayi zaman wannan da ya iya ko kuma ya kwanta, in hakan kin ne yake da dama. Ibn Battal ya kawo magana ta Ibn Battal ce dai kamar da mun gani sabanin malama. Hadisi na 948 al-Imam yake cewa da sana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari akhbarana wakiu an Ibrahim ibn Dahman an Hussein al-Muallim, bil munasaba nan magabata a lokacin sa in sun ce wani al-Muallim suna ko al-Muajjib mai karatu mai karantar da yara mai makarantar yara shi ake cewa Hussein al-Muallim, ko kuma mun ji an ce fulan al-Muajjib, al-Muajjib mai karantar da yara kawai mai makarantar yara. Daga Ibn Buraida daga Imran ibn Hussein yake cewa kana abi kana bi nasur, na ya kasance ina da basir, fasa'altu an-nabiy sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala sai ce salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa illam tastadi fa qa'idan, in baka da iko kai a zamne, fa illam tastadi fa ala janbi, in baka da dama ikon yin haka kai a kishingide a kwance. Ma'ana nan da yake cewa kana bi nasur, Abu Sulaiman al-Khattabi cikin ma'alimu sunan yake cewa malaman lugha sun tahi akan cewa nasur ake cewa khabisin khasa da sinun, da abun ga da sinun ake rubuta shi, kun gana ai da sadu ne aka sawo, to yace da sinun shine daidai. Haka al-Imam al-Aqla shi ya ambata a cikin wata ruwaya ta Bukhari, mun gani cewa kana tibi bawasir, ya kasance ina da basir, wanda bulugul maram ma ita ya tabbata. Kala fil fatah a cikin fatahul bari Ibn Hajar yake cewa al-bawasir jam'u basur, an ce al-bawasir jam'i ne na basir, ana hada shi ne da al-muwahada da ba ake rubuta shi da kuma nunun ko nasur ko basur, wanda ake rubuta bil muwahada ce warmun fi badin al-maqada, shine wani kumburi da ke hutawa a cikin daga cikin mazamni daga cikin dubura, wallazi bin nun, wanda kuma ake rubuta shi da nunun kenan nasur kin, yace qurhatun fasida, wani qurhi ne mai cutarwa, la yaqbalul bar'a, wanda bai warke har abada, ma dama fihi zalikal fasad, matukar duka a cikin dubura ake magana kenan, ya bambanci tsakanin basur da nasur, da basur da nasur al-hafiz yake bambancewa. Kenan ka ga nan gurin ko nan mun samu fa'ida cewa basir yana da wuyar warkewa, yana da wuyar warkewa, din daga cikin malamin yake cewa la yaqbalud da bai amsan magani, nan gurin yake cewa sallar da yake cewa walami bayyana hadis kayfiyatul qud, anan hadisin bai bayyana mana yadda ake zaman ba, nan a idlakin shi sai mu dauka cewa duk irin zaman da mai sallah yayi wanda ya ga zai iya kawai ya dace sai yayi shi, amma malamai suna sabani ne akan zaman wani iri yahi al-afdal, zama in zaka yi sallah a zaman ko wani irin zama kai tayi daidai yadda mara lahiya yaji irin wannan zaman shi zai iya, amma ana magana al-afdal shine suke kawo tarabbu'i, wasu su kawo na kaza, wasu su kawo na kaza. Daga malamai guda uku sun ce mutarabbi'an, mutun yayi tarabbu'i, wasu sun ce yayi zama muftar shi da iftirashi, ita ce magana al-Imam Shafi'i kamar da yake cikin Muktasar al-Muzani. Hadisi na 949 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus akhbarana Zuhair akhbarana Hisham ibn Urwa an Urwa an Aisha qalat, take cewa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shay'in min salatil layli jalisan, qad tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wani abu cikin sallar dare da daya a zamani, hatta da khalifistin ne sai da ya shiga cikin shekaru masu yawa ya tsufafa, kana yajlisu fiha, sai kasance yana zama cikin ta, fa yaqra'u sai yi karatu, hatta iza baqiya 40 aw 30 aya, sai yayi dan saura aya 40 ko 30 qama sai ya tashi, fa qara'a sai yi kara, fa qara'a sai ya karanta ta, summa sajada, sannan sai yayi sujada, ba mun ga ba mai ahadari ya wayi tahabbu lahu an ya qara shay'an kahin yayi ruku an so ya karanta dan wani abu wanda ya salla ya tashi azza ya tashi yayi ruku shine wannan hadisin ujjash nan gurin da yake cewa da ya shiga cikin shekaru an Imam an-Nawawi yake cewa cikin shi akwai halaccin yin salla da raka'a guda daya wani bangaren ta a tsaye wani bangaren ta a zamne shine mazhabinmu da mazhabin Malik da Abu Hanifa da dukkan malamai yace duk daya ne yayi tsayen sannan ya zamana ko kuma ya zamana sannan yayi tsaye shine mai ahada yake cewa yujuzu liman dakhalaha qa'iman an yaqudu ba'da zalika aw man dakhalaha jalisan an yaqudu ba'da zalika wa mana ahu ba'du salaf wasu sun hana wa huwa galabin kuskure ne duka yawancin cikin kananan littattafai dai ba ai ba kamar ahadari wanda aka gina da hujjoji da dalilai ba ai ba kamar ahadari shi yasa mun ga Allah ya barzata shi da karbuwa dai abubuwan shi yana da hujjoji da dalilai kamar yadda wannan al-Imam Shinkidi ya mishi sharhi wajen safha 600 to ya ka dalilan shi da wannan kin shi wa hakar qadi an abi yusuf qadi ya hikaito daga abi yusuf da muhammad daliban abu hanifa ne dai in mun ji an ce sahiba abu hanifa daliban abu hanifa guda biyu na qudu da qud shine abu yusuf da muhammad abu yusuf da muhammad daliban shi ne wanda sun jima tare da shi to sun hikaito karahiyatul qud ba'al al-qiyam makaruhi ne a wajen shi bayan wanda ya fara ta a tsaye ya zamana walau na wal qiyam summa arada an yajlisa jaza indana wa indal jumhur yace da a ce yayi niyyar yayi ta a tsaye sannan kuma yana ciki sai ya ga cewa zai zamana to wannan ya halitta a wajenmu da ma wajen jumhurin malamai kan mu manta shi dan shafi'iyyan kenan ka ganin shine mai ahadari kuma sai yake cewa illa an yadkhula habi niyyatul qiyam sai in ya shige ta ne da niyyar tsayuwa he oho yace wajawazahu min al malikiyya ibn al qasim mana'ahu ashhabu daga cikin malaman hanin malikiya wanda suka halitta hakan in koda ka shiga da ne tsayuwa ya halitta ka zauna malaman malikiya wannan ibnu qasim shi ya halitta ashhabu kuma ya hana kenan mai ahadari ya dauki magana ashhabu ne rahimahullahu ta'ala sai hadisi na 950 al-imam yake cewa hadathana al-qanabi an malik an abdullah ibn yazid wa abi nadar an abi salama ibn abdurrahman an aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan annabi ya kasance yana salla a zamne fa yaqra'uhu jalisan yayi karatu yana zamne fa iza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya idan yayi saura daidai gurgurdan abin da zai karanta aya 40 ko 30 qama fa qara'a sai yayi tsaye karanta hu qa'im yana tsaye summa raka'a summa sajada sannan sai ruku'u yayi sujada summa fa'ala fi raka'ati thaniya misl zalik a raka'a ta bi ma sai aikata irin haka a nan gurin a cikin hadisin nan munurar da yake cewa fa iza baqiya min qira'atihi fa iza baqiya sai malam yake cewa nuni ne akan cewa abinda ishara ce akan cewa abinda ya karanta a zamanan nan yahi aya 40 ko 30 saboda saura aka ce saura ko mun tabbatar da cewa shine kadan gami da abinda aka yi kenan fadar fa iza baqiya kawai zan mu san cewa dogon karatu ne annabi ya zamanan ya lullumka aya 40 kin Abu Dawud qala Abu Dawud al-Imam al-Hafiz Abu Dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa rawahu Alqamah ibn Waqas an Aisha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Alqamah ya rawato shi ibn Waqas daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya da ya nuna Muslim ya kawo ta kamar yake cewa haddathana ibn Numayr akhbarana Muhammad ibn Bashar yace akhbarana Muhammad ibn Amri qala haddathani Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibn Waqas qala yake cewa qultu li Aisha har zuwa karshen hadisin wannan ita ce ruwaya da Abu Dawud yake nihi Muslim ya hudduta hadisi na 951 al-imam al-hafiz Abu Dawud yake cewa haddathana musaddad akhbarana Hammad ibn Zaid qala yake cewa samu'tu Budayl ibn Maisara naji Budayl ibn Maisara wa Ayuba da Ayuba yuhaddisani suna bada hadisi daga Abdullah ibn Shaqiq daga Aisha yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli laylan tawilan qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla dare mai tsawo a tsaye walailan dawilan qa'idan wani lokaci kuma dare mai tsawo a zamne fa iza salla qa'iman idan yayi salla a tsaye raka'a qa'iman sai ruku'u a tsaye wa iza salla qa'idan idan yayi salla a zamne raka'a qa'idan sai ruku'u a zamne na ga nan gurin kamar akwai cin karo da juna da abin da ta faɗa na baya shi yasa Abu Dawud bayan ya kawo wancan kuma sai ya kawo wannan mun ga abin da yake ne wannan hadisin ijmalin yana nuni akan cewa shar'antacce ga wanda ya shiga tsaye yayi karatu a tsaye yayi ruku'u a tsaye yayi sujada daga tsayuwar shi wanda yayi karatu a zamne shi ma yayi ruku'u a zamne yayi sujada a zamne hadisin yana nuni akan halaccin ruku'u daga tsayuwa ga wanda ya haka amma nan abinda zan yi kamar ya ci karo da wancan hadisin na baya cewa yana yi azumi kuma in aya 40 ko 30 ta yi saura sai amma ce ba cin karo da juna bane yana so ya nuna mana cewa wani lokaci annabi ya aikata wannan wani lokaci ya aikata wancan dan dukan kin ya halitta kenan shine ake so a nuna mana nan da yake cewa idan yayi sallah a tsaye zai yi ruku idan ya sallah a zamane zai yi ruku mafi galibin sha'anin shi take fadi wancan kuma na baya nunin halacci ne hadisi na 952 al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba usman ibn abi shayba bani al-abari akhbarana yazid ibn harun anba'ana ka hamas ibn al-hasan an abdullah ibn shaqiq qala yake cewa sa'altu aisha na tambaye aisha akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sura fi raka'a shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta sura cikin raka'a guda qala sai take cewa al-mufassal al-mufassal yake karantawa qultu sai nace fa kana yusalli qa'idan ya kasance yana sallah azamni qala tace hina hadamahu nas lokacin da mutane suka rubde shi suka rubde shi ma'ana lokacin da jikin shi ya sha'anin mutane tunda shi shugaba ne mutane suka rubde shi shine lokacin da ya tsuha karhin shi ya kare kamar yadda zan mu ga cikin misharai al-muwassal aisha take cewa na'am wanda yana karanta al-muwassal a cikin sura a cikin raka'a guda al-muwassal sune daga kaf zuwa karshen al-qur'ani akan sahihiyar magana tunda akwai sabani yace an sanya musu suna mufassal dan saboda yawan al-fasila bayan sura bil basmala ala sahihi su kanan da nan ake shiga wata sura nan da nan ake shiga wata sura akwai bambanci an fassare ta da basmala shi yasa ake kiran su da al-mufassal al-harawi yake cewa hina hadamahu nasu tafsirin shi ana cewa hadama fulanu ahlu idza kabira fihim ana cewa wani iyalan shi sun diddige shi ma'ana idan ya tsuhu a cikin sa kamar kace lamarin su da nawayen su da wahala da yi ta musu cikin maslahar su har sai da ya tsuhu a cikin wannan abin shine ake cewa da larabci sun diddige shi kenan kamar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin al'umma shi yana ta sha'anin shugabancin sa da sha'anin addinin sa da kula da su har kai shi ga ya tsuhu a haka shine take nihi nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya maladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara eh dauran muladi kama manta insha Allah 10 da rabi kamar yadda muka saba mazahirul hikima littafin da muke yi shi ma wanda suka taho akan lokaci akwai yan nusakhin da aka buga